Masani akan harkokin tsaro kuma shugaban cibiyar tsaron ƴan adam da zaman lafiya ta Dajike Adib Sani ya bayyana haka ne a wani taron jama'a mai taken annobar ta'addanci yana barazana ga tsaro kwanciyar hankali da cigaban tattalin arzikin Ghana wanda kungiyar NOSAC wata cibiya mai zaman kanta da ke wayar da kan al'ummar yankin arewacin Ghana ta shirya. Adib Sani ya ce ƴan ta'addan ba sa kai Ghana hari ba wai domin ba za su iya bane ko kuma rashin karfin yin haka bane amma domin suna amfani da kasar ne a matsayin mahadar su. Yace abinda suke yi shine suna kai Burkina Faso, Togo da Ivory Coast hari sannan su janye zuwa Ghana domin su sake shirya kai musu har-haren. Adib Sani ya gaya muryar Amurka cewa wata cibiya mai zaman kanta da ke Faransa tare da taimakon wata kungiyar kasar Jamus da kuma rahoto da aka leƙa hukumar tsaron Amurka ne yasa suka gano wannan bayanin.
So wannan bincike one French NGO Promigation su suka yi sun samu support from a German organization kuma time UN Security Council an ba su wani takardan da ya gwada waɗannan maganganu tun da aka attack Grand Bassam daga Ivory Coast 2016 Ghana sun yani kaman maganan nan inda ya kai nan ya iya kawo muna damuwa in sun gwada kaman after Burkina Faso da Ivory Coast next target ni Togo da Ghana gashi kuma mun san abin da ke faruwa da ga Togo mutane ga sai ba su hakan mu ba ko suna da abin da suke yi su suna yi ne.
Masanin tsaron yace akwai rahoton da aka nika a majalisar tsaro ta majalisar dinkin duniya a farkon wannan shekarar cewa za a kai hari a Burkina Faso da Togo da Ghana kuma hakan ya tabbata waɗannan kasashen biyu. Yace ba su kaiwa Ghana hari ba domin suna amfani da kasar wajen shirye-shiryen su kuma sinadarin da suke amfani da shi wajen hada bam din su yawanci a Ghana suke samu. Yace amma tilas ne Ghana ta dauki matakin tsaro ta hanyar karfafa jami'anta da kayan aiki.
Fertilizer da suke use suna bombs da suke yi da yawan shi ya fito Ghana because 2008 an kama wasu daga Ouagadougou Burkina suna rike da cordon da ake use for explosive and da aka duba cikin maganan nan sun ga kamar mining site in Ghana aka fito da shi kuma suna attack Burkina Faso da Ivory Coast and Ghana ya kusa da wannan cascade din so usually suka yi but now suna shigo Ghana ne su reorganize kuma koma kuma muna da immigration officers national security officers din da ke wajen ya kamata mu ba su kayakin da za su yi su yi aikin su da kyau kuma mu involve community din da ke wajen kuma duk da cewa wannan gar kauyuka aka duba fiskan ka ana iya gane whether ka fito wajen ko wani gidi ta fito ya kamata mu duba ciki smuggling rules ana put rules because according to one of 2019 there are over 189 unapproved routes between Ghana da Burkina Faso so wannan duka ana iya ana yi ana shigowa a cikin Ghana.
Adib Sani ya shawarci gwamnatin Ghana da ta yi amfani da mazauna wuraren da ake tsammanin kasancewar ƴan ta'addan domin sun san kowa idan suka ga bako suna ganewa sannan kuma a kula da hanyoyin shigowa ta iyakokin Ghana. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.